Jami'in kungiyar kwadago a Najeriya, Comrade Nasir Kabir, ya min karin bayani.
Makasudin wannan zanga-zanga shine kamar yadda ka zo ka gani anan, rashin adalci da kuma wulakanta wato bil adama, shine wato cin zarafin dan adama da ya faru a wannan ma'aikata ta Works and Housing. Fashi wannan nan da kake ji ministan wato ayyuka da wutar lantarki nan, mutumin nan akwai haƙƙoƙin ma'aikata a wayannan gurare wanda ya hana sai gashi an wayi gari ya ware wasu a cikin waɗannan ma'aikata, kuma ina mai tabbatar maka mafi yawancin mutanen da ya ware su mutane ne 'yan kudu maso yamma, ya ware wasu kaso daga ciki aka ba su, aka rabu da sauran al'ummar Najeriya.
To ko me yasa kungiyar kwadagon ba za ta bi hanyar lalama ba?
Kungiyar kwadago ta zauna ta duba wannan al'amura tun da aka rubuta aka kawo, an yi magana da su, an yi magana da shi kanshi ba manajan sakataren nan, ba abin da aka ce in baka zo aikin ba dauke wasu dokoki a kanka da sauransu a wannan tsadar rayuwa, baka ba mutane haƙƙoƙinsa ba ya kake so ya mutu. Wannan abubuwan ina ne tabbatar maka mun taɓa rubuta leta zuwa fadan shugaban ƙasa akan wannan minista na shi wato Fashola, amma mutumin nan ya yi burus da mu da shike shugaban ƙasa ba mai jin shawara ba. Yanzu ina ne tabbatar ma mun rufe wannan guri, babu ministan da ya ishe shiga wannan guri, kuma babu kowa. Shi ya sa suka je suka ɗebo mana 'yan sanda sama da mutum 100 da wani abu akan 'yan Najeriya da ko allura babu a hannunsu.
Wasu daga cikin ma'aikatan wannan ma'aikata sun gaya min abin da ya sa suka shiga wannan zanga-zanga a daidai wannan lokaci.
Tun 2011 akwai promotion a rate namu da muke korafi, ayo ba a biya mu ba. Mutane sun yi promotion wasu har guda uku, har yanzu ba promotion a rate. Biyu akwai allowance da ake kira na first 28 kuma an ma transfer daga wani ministry zuwa wannan, kuma har yanzu ba a biya, yana nan ya taru. Na uku akwai repatriation allowance da mutane, shi ma yana nan ba a biya ba. Na hudu akwai issue na welfare da mutane suke magana, wancan karan an ce welfare ba za a ba kuwa ba. Kuma muna nan sai muna sunan ministrin mu Ministry of Power, Works and Housing, sai muna nan muna Works and Housing, sai muka ji an ba 'yan power mu ba a ba mu ba.
Ma'aikata ne suke neman 'yancin su akan kudin arrears na promotion, akwai da suka aka musu promotion su uku ma ba biya su arrears ba. To wanda aka kawo su sababbi 28 din ba biya su ba. Akwai ma'aikata man da aka employ nasu wajen shekara da ake ba su da advice. To tun jiya aka fara maganan aka kawo hada 'yan sanda, sai yau da aka fito da safe aka kulle kesi din da kwaina, sai ta aka rufe hanyar shiga ma'aikatan, aka rufe ma shiga ma'aikatan gaba daya, ce tsirin jama'a a waje babu shiga babu kuma fita.
Duk kokarin da ne don jin ta bakin ministan ayyuka na Najeriya Alhaji Babatunde Raji Fashola ya ci tura, domin an gaya min cewa yana wani taro a halin yanzu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.